Kungiyar gwamnonin Najeriya ta ce za ta zauna da dukkan jami'an tsaron Najeriya don bayyana musu matsalolin tsaro da ake fuskanta a ƙasar da nufin kawo ƙarshen su. Shugaban kungiyar kuma gwamnan jihar Zamfara Abdul Aziz Yari, wanda ya jagoranci takwarorinsa daga faɗin Najeriya don jajantawa al'ummar jihar Plateau bisa hare-haren da suka hallaka jama'a da dama, ya ja hankalin 'yan ƙasa baki ɗaya cewa ba wata ci gaba da za a samu in ba a zauna lafiya ba.
Kamar yadda kuka gamu dukkan mu gwamnoni a taron mu da muka yi na wata-wata, mun yi ittifaki akan cewa mu zo mu jajanta ma dan uwanmu da kuma al'ummar Plateau akan wannan masifa da ta faru a wannan ƙasa. A matsayin mu na shugabanni, mun kira ga 'yan ƙasa cewa babu wani cigaba da ake iya samu idan ya zance babu zaman lafiya. Mun damu kwarai saboda Plateau shekara uku ta gabata an samu zaman lafiya wanda yake mai inganci, kuma muna yana daga cikin muke alfahari da shi cewa yayi nasara a kai. So kawai daga rana tsaka sai wannan abu ya zo ya faru, abinda zai samu samu damuwa ne. A dukkan sassan mu akwai irin waɗannan matsalolin, amma nashi al'umma sun yadda cewa mu mun yadda mu zauna lafiya, so kuma an samu zaman lafiya, to sai ga wannan damuwa ya shigo. Wannan sarika roƙin da ake yi, za mu zauna in Allah ya yarda dukkan jami'an tsaro, domin mu abin nan ya shafa mu wanda muke kusa ga al'umma, so mu gaya musu irin yadda al'amarin yake da kuma yadda muke ganin cewa ya kamata a fuskanci abin domin a kauce mafaruwa haka anan gaba in Allah ya yarda.
Shi ma gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura, wanda ya jagoranci daukacin sarakunan gargajiyan jihar da sauran kusoshin gwamnatinsa don yin jajen, ya ce duk abin da ya samu jihar Plateau tamkar ya shafi jihar Nasarawa ne.
Ba za mu yarda mu ga wani abu ya damu Plateau da mu ba mu nuna musu jin kai da tausaya ba. Wannan abin da ya faru ya ƙara ƙaimi, ya ƙara ƙarfin zuciya wurin ci gaba da irin ƙoƙarin da yake yi wurin kawo zaman lafiya a jihar Plateau. Kuma muna kira gare shi duk wanda aka samu hannunsu da wannan abu da ya kawo ma mutane mutuwa da lalata kayayyakinsu da ɓanna, to a yi masa a ɗauki mataki wanda za a nuna musu akwai doka. Kuma mu da muke makwabtan Plateau muna tabbatar da cewa za mu haɗa kai da gwiwa da shi, mu tabbatar da cewa waɗannan jihohi namu mun samu zaman lafiya.
Da yake godewa bakin nasa, gwamnan jihar Plateau Simon Lalong yace ziyarar da shugaban kasa da mataimakinsa da duk sauran jigajigan masu mulkin kasa suka kawo nan jihar Plateau ya nuna irin kauna da ake wa jihar.
Bayan muna neman mu magance wanda muka gani jama'a fadan da ake yi, sai muna gan siyasa yana fitowa kuma. Na riga na ɗauki mataki, na riga na ce duk wanda yake ina da hannu a cikin wannan abun, ko min girma shi za a aje shi a inda ya kamata a aje. In ba haka ba mu za mu samu zaman lafiya.
Shi ma shugaban jam'iyyar APC ta ƙasa Adams Oshimale ya taho nan Jos don nuna alhininsa kan kashe-kashen da ya wakana a jihar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.